أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا الخميس شابير جوتان سفر sha tara ga watan wato safar miladiya ta hijriya ta 1444, wanda ya daidai da 15 ga watan tara miladiya ta 2022, domin ci gaba da karatunmu na wato littafin Umdatul Ahkam wallafa Sheikh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Allah subhanahu wa ta'ala ya jiban shi, wanda wannan shine darasinmu na 27 a cikin wannan littafi. A satin da ya gabata mun tsaya karshen komi idan karshen hadisi na Jabir dan Abdullahi radiya Allah ta tabbata a gare shi, wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana akala al-basala wa thumma wal qurat fala yaqrubanna masjiduna fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi hanya game da wato mutumin da yake albasa ko tafarnuwa ko wani abu wanda yake da wari, kada ya kusanci masallaci. Saboda ni kada ya cutar da wato masallata. Kuma bancin masallata Annabi yake cewa fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam. Saboda su ma mala'iku suna cutuwa da abin da dan adam yake cutuwa da shi. Misali wannan warin da zaka shigo kamar yadda bayanin ya gabata, kana cutar da mutane na kusan ka, to mala'ikun da suke nan a cikin masallacin a kusa da kai su ma suna cutuwa. Idan kaga cuta saman cuta, shi kuma mun sani abin da ya shafi addinin musulunci, la darara wa la dirara, babu cuta babu cutarwa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan. Muka ce karkashin wannan zai zamanto dukkan lokacin da ya zamanto bakinka yana wani wari. Misali wanda Allah ya jarabce shi da shan taba, yake shan taba, to ka sha taba ka zo bakinka yana wari, ka zo ka tsaya a cikin sahu, ka kana cutar da mutum wanda yake kusan ka, kuma wanda mala'iku ma kana cutar da su. Ina abin da yake shine mutum ya kuskure bakin shi wato kafin ya zo wato masallaci. Da bayani ya gabata akan wannan hadisi. Yau zan matashi babu sabo babu na 22 a cikin wannan littafi, wanda malam ya yi mishi babu game da abin da ya shafi at-tashakkut. At-tashakkut kenan shine abin da ya shafi wato yin tashakkudi, ko kuma a Hausa da ake cewa yin tahiyya. Saboda sunan julus at-tashakkud da ake yi, saboda malamai suka ce a ciki akwai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Wato shi yasa akai itlaqin wato wannan wato tashahhudin wato game da abin da ya shafi zaman gabaki daya, ko kuma addu'a gabaki daya da za a so da ita, dalilin da akai itlaqi. Kamar yanda wato zan muga a wani waje hatta da sallah ana itlaqin ta da ruku'i, a ce ar-ruku kuma ana nihin wato sallah, ko kuma a ce as-sujud kuma ana nihin sallah gabaki daya. Kenan wannan yana nihin itlaqul juzu, wanda ana nihin kuma abin da ya shafi am gabaki daya hakikanin wato aiki. Saboda irin sharafin wato ita sujud ita abin da ya shafi wannan wato tahiyya, malamai suka ce shi yasa ake kiranta da as-sujud, saboda sharafin wato wannan kalmomi na wato shahadatai. Idan kuma muka duba wato abin da ya shafi tahiyya, hadisin da zamu dauka na farko hadisin Abdullahi dan Mas'ud, wato yana da kissa wanda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa sun kasance kahin wato a farnanta musu yin tashahhud yin tahiyya a sallah kahin a farnanta musu yin tahiyya a sallah sun kasance wato idan suka yi zo sallah sai su rinka cewa assalamu ala Allah su ce assalamu ala Allah su ce assalamu ala jibril assalamu ala mika'il assalamu ala fulan assalamu ala fulan amincin Allah ya tabbata wato ga Allah subhanahu wataala amincin Allah ya tabbata ga jibril alaihi salatu wassalam amincin Allah ya tabbata ga mika'il amincin Allah ya tabbata ga wani ga wani ga wani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane sai ya ce la taqulu assalamu ala Allah yace kada ku ce assalamu ala Allah saboda ni saboda Allah subhanahu wataala wato annabi yake cewa fa inna Allah huwa assalam saboda shi Allah subhanahu wataala shine wato assalam sai dai wato ku ce attahiyatu lillahi sai annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar da su wato abin da ya shafi tahiyya sunaye ne daga cikin wato sunayen Allah assalam kamar yanda wato Allah subhanahu wataala yake fada a cikin alqur'ani ko kuma mu ce kalma ta assalam ta zo da wajhi wato uku ko hudu akan a cikin abin da ya shafi alqur'ani can Allah subhanahu wataala yana fada assalamun salamul mu'mini assalamun lala lahum darus salam inda rabbi bancin shi kuma Allah subhanahu wataala yana fada cikin hasha huwa al-awwal wal huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul ملك القدوس السلام المؤمن ينن نن تازو السلام المؤمن المهيمن ينن نن يازو ده مين ينن ده سوناني نا واتو الله سبحانه وتعالى شي يسا النبي صلى الله عليه وسلم يجي تو ان الله هو السلام haka kuma assalam ana akwai icce ana ce mishi assalam ko da kasara ko kuma assalam amma da assalam wani cikin kauyawa wani yazo yace mishi assalamu alaika to da ya dauki ma'ana assalam game da icce shi ma yazo ya gai wani sunan icce yace mishi ma alaika aka taso mishi danni danni yace a ga yazo yace mishi icce game akan ka shi ma ya gai mishi wata kalma irin yanda ya gai mishi da sunan wani icce kamar yanda in ka duba can musallat na kuturu a cikin baitin da yake kawowa game da abin da ya shafi kalmomi wanda wasali ne yake bambanta su da ya fara yace al-ghumru al-ghamar al-ghimr al-ghumr al-ghamar al-ghimr al-ghumr yazo assalam da yazo assalam sai yace assalatu tahiyatul mar'i salam wasmu al-hijarati salam wal-kalf wal-irqu fil kaffi salam rawahu fi lafz an-nabi yace astahiyatul mar'i salam gaisuwa ta wato mutum da yake yi ita ce assalam yace wasmul ijaratis salam kaga nan yake kawo ta da kasara assalam can kuma sai ya kawo wal irqu fil kaf assalam can cikin yace rawahu fi lafzin nabi cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fada kullu salama kenan wannan wato akan salam tana zawa ga abin da ya shafi wato wannan nau'in bancin sunan Allah subhanahu wataala bancin kuma wato abin da ya shafi wato gaisuwa kenan dai a gurguje annabi sallallahu alaihi wasallam da yaji sahabbai suna ganin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu kada su fadi haka kenan su yi sirri at-tahiyya kenan hadisin da zan mu dauka wannan shine farkon abin da ya shafi tahiyya wato wanda Abdullahi dan Mas'ud ya kawo mana wato a cikin wannan hadisin malan yake cewa an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu qala allamani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam at-tashahhuda كفي بين كفي كما يعلمني كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في الأرض وفي السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. Wato wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi, shine malam ya kawo mana a farkon baban din ya nuna mana siffa ta yin wato yin tahiyya. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam at-tashahhud, wato Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya sanar da shi wato abin da ya shahi tashahhud, ya koya mishi idan ya dauke ta bitalaqi. Kamar yadda muka sani, ilimi ana daukan shi bitalaqi a wajen malami, kaje wajen malami ya karantar da kai, wannan shine ilimin da yake zamantawa wato ya tabbatu. Kada ya zamanto kai zaka ce zakai kai deburwe ka dauki ilimi da kanka, sai zamanto ka kaje can adallu min to ma hakim. Yace yazunnu al-umru an al-kutuba tahdi aha fahamun li idraki al-ulum wa ma yadri al-jahula bi anna fiha غوامض حيرت عقل الفهيم ازوا قرشي عند wanda yazo ya dauki wato al-habbatu sawda shifa'un min kulli da da yazo karanta sai yace al-hayyatu sawda kawai aka kanshi yana neman bakin mace yana dakawa da dashi yana ba mutane yana kashe su to ka gani daukan littafin yayi kawai yake karatu aka wanda aka rawaito irin cikin mazahib na Hanafiya yazo haji yana karanta siffar haji da wani menene sai ya gani a cikin mazhaba an ce wayo wasalu hasal jimar da yazo karanta jimar sai ya karanta da himar sai aka ganshi a haji yaji ya kama jaki yana wanke marinan jaki to ka gani ai abu ya lalace wai yana daga cikin kuma aikin haji a ce aje a kama jaki a wannan shi to ka gani daukan wannan kina shine na Abdullahi dan Mas'ud wannan yake nuna mana hatta da sahabbai a wajen wasu kai karatu wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Mas'ud yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mishi at-tashahhud wato at-tahiyya kenan wanda ake yi a ƙarshen sallah ko kuma a zama na biyu wato in sallah mai raka'a hudu ce. Yace kaffi baina kaffai wato hannun shi yana cikin hannun wato Annabi sallallahu alaihi wasallam wato Annabi yake kama hannun Abdullahi dan Mas'ud ya kama hannun shi wato tukun ya zamanto yake karantar da shi wannan wani yake nuna mana kenan danni irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da sahabban shi kuma dan yanzu Abdullahi dan Mas'ud da yake rawaito wannan hadisin kaga hatta da siffar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike shi sai da ya koya da ya sanar da kai dan saboda ladabi kan daukan ilimi da kuma abu dan ya zamna maka wanda ake cewa ilimi din lokacin da akai abu practical yayi zama bai da ya zamanto theory ne ake bai da ya zamanto kullun ana karantawa ne ana hadi idan aka zo an tabbaka abu wato yayi zama kenan shine Abdullahi dan Mas'ud ya wadi sai ya kara ce maka yace kama yu'allimni suratan min alquran kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya musu wato sura daga cikin surorin wato alquran haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu wato at-tahiyya wani kwanakin baya a nan cikin dalibai wanda suke muke karatu da su yazo yake tambaya ta bar wani yace mishi wai tahiyya da ake yi wai bata zo ba ma a hadisi nace kuma kai kace mishi yace a yace mishi ta zo saboda biyuwa a ce bata zo ba kuma mutane suna yi nace to kaga irin wannan na harko da shawara da zan baka irin wannan baridiya shi tunda wanda zai ringa maka irin wannan jayayya ko kuma abu wannan ka san babban jayayya ne idan ka biya shi kai zaka bata lokacin ka shi na harko ba yana yi bane dan ya karu kawai yana yi ne dan gardama yana yi ne dan kawai bai san ba ma me yake saboda akwai wanda kawai tahiyya yake bai san ba ma rayuwar ma kawai yi ne yawa bai kawai rayuwa ce yake yi bai san ba daga ina yazo ina za yi menene ya kawo shi duniya to akwai su da yawa kenan nan Abdullahi dan Mas'ud ya gari mana wato yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake koya mishi wannan sai yace at-tahiyatu lillahi wato at-tahiyatu lillahi kace dukkan wani dangi na abinda ya shahi gaisuwa wato na ga Allah ne subhanahu wa ta'ala tahiyya at-tahiyatu jami'i ne na tahiyya malamai suke cewa kullu qawlin aw fi'lin dalun ala ta'zim, wato kowace irin fada ce ko aiki wanda yake nuni akan wato abin da ya shafi girmamawa na girmama Allah subhanahu wata'ala shine at-tahiyyat. Dai ka tunge idafata da lillahi kenan gabaki ɗaya dukkan wata gaisuwa wato daga Allah subhanahu wata'ala ne, shine yace at-tahiyyatu lillahi. Sai ya ƙara yace was-salawatu lillahi ita ma kai ƙara haka, wato abin da ya shafi dukkan salloli, sallaka abin da ya shafi farilla ce, sallaka abin da ya shafi nafila ce, ba babu wanda ya zamanto yana da wato wani hazzi a cikin ta sai Allah subhanahu wata'ala. Cancanta ce me ita shine Allah subhanahu wata'ala, farilla ta ko nafila ka, kamar yanda can yake cewa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, kenan duka wannan kana faɗi ne na Allah ne subhanahu wata'ala. Haka yace at-tayyibatu lillahi, dukkan dadadan wato wasu kalmomi wato na Allah subhanahu wata'ala. At-tayyibat jam'i ne na tayyiba, kenan tayyiba abu wanda yake dadada, abu wanda yake da kyau, abu wanda yake wato mai kyau wato na Allah ne subhanahu wata'ala. Dukkan shine malamai suke cewa wa hiya kullu ma qaba min sifatin aw qawlin aw fi'lin fa huwa thabitun lillahi ta'ala, dukkan abin da ya zamanto ya dadada wato na wato siffa ne ko magana ce ko kuma abin da ya shafi aiki ne, to wannan abin tabbatacce ne na Allah subhanahu wata'ala. Saboda Allah shine wato tsarkakekke, shine Allah subhanahu wata'ala tayyib, kamar yanda yake a can cikin hadisi inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib. Haka kuma can zaka duba cikin suratul nur Allah yace al khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisati wat tayyibatu للطيبين والطيبون للطيبات. kenan wannan shi ma kana danganta shi zuwa ga wato abin da ya shafi Allah subhanahu wata'ala, kamala Allah subhanahu wata'ala, haka sunayen Allah subhanahu wata'ala, haka sifofin Allah subhanahu wata'ala gabaki daya wato tsarkakakku ne kuma wanda suke dadaddu ne. Sai yace assalamu alayka ayyuhan nabiy, wato amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kina wannan duka wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mishi ne badalan su zamanto suna wato abin da ya shahi wato waccan wato sallama da suke assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mika'il, assalamu ala fulan, assalamu ala fulan. Kina shine annabi ya koyar da shi wannan, kina assalamu alayka ayyuhan nabiy, wato annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan. Sai ya ƙara yace wa rahmatullahi, haka da amincin Allah ya tabbata a gare ka, wa rahmatullahi da jin kan Allah subhanahu wata'ala, wa barakatuhu da alkhairain Allah subhanahu wata'ala, gabaki ɗaya gawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Sai yace kuma mi assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, haka amincin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a gare mu, wa ala ibadillahi salihin adha, wato bayin Allah wanda suke wato managarta. Sai yace ashhadu an la ilaha illa Allah, yana sheda wa babu macancantin amma bauta da gaskiya wato sai Allah subhanahu wata'ala, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, kuma ya sheda cewa lalle wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma wato manzan Allah ne subhanahu wata'ala. Kenan wannan lafazin da wato ya kawo mana wato a farko. Sai ya ƙara a wani lafazi yake cewa idza qa'ada ahadukum fi ssalati, idan ɗayan ku wato ya zauna a cikin sallah, wani zama ne shine zama na wato zai tahiyya, yace falyakul, yace attahiyatu lillahi, ka faɗi wato wannan attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu hazuwa wato abin da ya shahi ƙarshe. Sai annabi yake cewa mi fa innakum idza fa'altum zalika, kusan da cewa idan kun aikata wato wannan, kun yi wato wannan, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa qad sallamtum ala kulli abdin salihin fil ardi fis samai wal ard, to hakika kun gaishe da wato dukkan wani bawa na Allah subhanahu wata'ala a cikin sammai wato da kasai gabaki daya. Kenan dukkan wanda bawa ne na Allah subhanahu wata'ala kenan ka gaishe da shi. kinan ballan da kazo kana assalamu ala fulan assalamu ala wani san amincin Allah ya tabbata ga wani idan kazo kace assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ga baki daya kinan dukkan wani bawa na Allah subhanahu wa ta'ala wato ya shiga kalkashin wannan ya kara a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan mutun ya aikata wannan yace falyatahayyar minal mas'alati ma sha'a wato ya kirye zabi wato daga abin da ya shahi wato adda'ar da yake so wato yayi a wannan lokaci na bayan ya ida tahiyya idan bayan ka ida tahiyya bancin zan zo mu gani ka zo da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da wata adda'a wata annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da Abubakar to abin da ake so kai ta adda'a lokaci ne shi ma wanda wato zakai wato adda'a a wannan lokaci kenan wannan hadisin zan mu gani abu na farko dai zan mu gani ya kawo mana akan abin da ya shafi wajibcin yin tahiyya wato a cikin sallah wato wajibi ne mutum ya yi tahiyya kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wata riwaya idza salla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillahi har zuwa karshe idan ɗayan ku yana yayi sallah yana cikin sallah kenan yazo yin tahiyya to yayi fadi wannan at-tahiyya har zuwa karshe malamai suka ce nan falyaqul umarni ne a kai shi kuma umarni idan yazo yufidul wuju wajibci yake nuna idan malamai suka ce wajibi ne ya zamanto wato a wannan mutun ya zo da tahiyya saboda mene suka ce tahiyya akan abin da ya shafi sallah wato rukuni ce ta a cikin sallah tahiyya ta karshe rukuni ce suka ce wanda ba rukuni ba ita ce wato abin da ya shafi tahiyya ta farko da ake yi tahiyya ta farko ita batta cikin abin da ya shafi rukunnan sallah amma ta karshe tana daga cikin rukunnan sallah kenan wajibi ne mutun ya zo da ita suka ce ta farko dan me yasa batta ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallama akwai lokacin da ya sahau ya manta da yau wannan inda kenan ta biyu ita ce ta karshe ita ce abin da ya shafi wato wajibci akan wannan sannan malamai kamar yanda muka sani akwai sigogi na tahiyya sun zo daban-daban akwai at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi as-salawatu at-tayyibatu lillahi da sigogi da sigogi Imam al-Ghazzali yake cewa abin da yafi inganci a cikin wato hadisan da suka zo ko kuma ruwayoyin da suka zo akan tahiyya ita ce ruwayar wannan ta Abdullahi dan Mas'ud wace ta fi su zamantawa wato mafi wato inganci saboda sama da wajen sahabi ko kuma sahabi 20 da wani abu suka wato rawaito a wajen shi ko kuma a ce ruwaya sama da wajen 20 da wani abu aka samu da wannan wato abin da ya shafi wato lafazin abu na uku a cikin hadisin nan da zan da mun dauka shine irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kula da abin da ya shafi wato sahabban shi game da abin da ya shafi koya musu wannan addini koya musu wannan addini ta hanya wanda zatta wato isar musu da gaugawa haka wato a cikin wannan hadisin zan mu gani na ga mai sallah yana iya wato a karshen wato tahiyya yayi addu'a du'aul mas'ala kenan addu'a da yake so idan aka ce du'aul mas'ala ita ce addu'a ta neman wato wasu bukatunka saboda addu'o'i kala biyu ne akwai du'aul ibada da du'aul mas'ala idan ka duba duk mafi yawan addu'o'i da ake yin cikin sallah wanda suka zo wannan du'aul ibada yake kiran su du'aul mas'ala ita ce kuma wanda zaka yi kai ne kake neman wato wasu bukatunka a wajen Allah subhanahu wataala haka a cikin hadisin nan zan mu gani wato abin da ya shafi malamai suka ce addu'a idan ka zo farawa ana so ka fara da kanka kafin ya zamanto ka yi ma wasu din nan da yazo ce assalamu alaina sai dai fara da karan kanki to kun wa ala ibadillahi salihin kinan addu'a zaka yi rabbi ghfirli wa liwalidayya kamar yanda yake cikin alqur'ani zaka gani gurare da yawa wato idan addu'a ta zo mutun zai fara da kanki to kun ya zo wato sauran mutane wato a baya a gurguje yayi wannan hadisin wato malam ya kawo shi a cikin wannan baban dan ya nuna mana wato abin da ya shafi wato wannan tahiyya yanda yazo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai hadisi na gaba malam yake cewa ana Abdurrahman bin Abi Layla qala laqiyani Ka'ab bin Ujra radiyallahu anhu fa qala ala uhdi laka hadiyya inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina fa qala يا رسول الله فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتوانا حديث النبي دما يكاو منا wannan yake nuna mana irin fitohun malam wato ajerin tartibin hadisan da ya kawo da farko idan ka zo zaman tahiyya mi gake zaka yi tahiyya bayan shi ka biyo da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai biyo ma nan in ma da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da yazo akan wannan yace Abdurrahman dan Abi Layla yake cewa wani lokaci ya gamu da Ka'ab sai Ka'ab yake ce mishi shin bazan baka bauta wato hadiyya wata kyauta kamar kace zaka ba mutum wata kyauta wata kyauta ce zai bashi shine yake bashi labari innan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kharaja alaina wato annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci ya huto musu yake cewa fa kulna sai muka ce mishi ya rasulullah ya ma'aikin Allah kada alimna kaifa nusallim alayka mun sani cewa yaya zan mu yi maka sallama shine yani waccan attahiya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu yace to fa kaifa nusalli alayka yaya zan mu yi maka salati yaya zan mu yi maka salati sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi mishi yace qulu ku fada allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su wannan salati salatul ibrahimiyya wanda duk ruwayoyin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan salatin salatul ibrahimiyya wanda wannan shine wanda yayi shine jagaba a cikin salatin da zakama annabi sallallahu alaihi wasallam ina abin da yake a cikin tahiyya bancin kai wato abin da ya shahi at-tahiyya kenan shine abin da zaka biyo salatin annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce shin wajibi ne ka biyo da shi ko kuma mustahabi abu mafi magana ta malamai da suka taikan cewa wajibi ne ka biyo da shi bi ma'ana wajibi ba idan ka bar shi ba zai zaman to kana da dai kamar kada ya zaman to ka tsaya ka takaitu game da abin da ya shafi tahiyya kadai a cikin wato a cikin zaman tahiyya kadai kace tahiyya kadai zakai a kai gama ta da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma salati shine wannan salati wato ibrahimiyya duk wani salati ka mai da shi bangare guda ka dauki salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya karanta yace ayi shine wato zakai suka ce malamai suka ce sanin hanya ya fi sauko annabi nan yaya ne sahabbai da suka zo su suka tambaye shi cewa mun sani yanda zan yi maka sallama to yaya zan mu maka salati sai annabi ya ce musu to ga yanda za ku yi kenan yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta shine kamata mu dauka wato mu dauka mu rinka yi wato kamar yanda wato ya karanta kenan wannan hadisin shi ma malam ya kawo shi dan ya nuna mana wato yaya ne ne ake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wato salati duk da shi ma salatin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar tahiyya ya zo da sigogi da yawa kwai sigogi wajen guda bakwai in mamantawa Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya kawo su cikin littafin shi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan duk sigogin idan kama annabi sallallahu alaihi wasallama salati misali zaka kama annabi sallallahu alaihi wasallam salati kana iya Allahumma salli ala muhammadin wa sallim malamai suka ce kaida menene a cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kazo da salati kazo da sallama kazo da salati kazo da sallama amma kuma kai wanda annabi ya karanta shine al-afdal kada ya zaman to kaje kai ta ta'dirin ka kana ta wani wannan in ka kana ta ba kanka wahala kai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine kenan ba salatul wancan na fati Allahumma salli ala muhammadin lil fatihi lima ughlika wala hatim lima sabaka nasir al haqq bil haqq wala hadi ila sirat kaga babu salli kawai akaci ba sa ba wasalli shi kuma salatin annabi sallallahu alaihi wasallam dole ka gamanto ka gamo da abin da ya shafi salati da wato abin da ya shafi tasiri shi ne malamai suka ce kenan Allah subhanahu wataala ya dadar da mu wannan kuma yake nuna mana irin mahimmancin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hatta a cikin sallah wato kai ka zo da shi shi yasa duk abin da kake so in kana so yayi albarka ko addu'a zakai yana daga cikin ladabin addu'a na farko ka yabi Allah subhanahu wataala na biyu ka biyo ta da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka gani Allah subhanahu wataala ya yassara maka wato abin da ya shahi wato al'amuranka hadisi na gaba ma da yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u allahumma inni a'udhu bika min 'adhabil qabr ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. الحديث ثم ذكره. kenan shi kuma wannan hadisin malam ya kawo shi don ya nuna mana bayan wato abin da ya shari tahiyya miyi ne zaka gamo da shi. a lafazin hadisin na'am tayyib malam abin da ya shafi lafazin hadisi Allahumma na farko abin da ya shafi Allahumma mun sani siga ce ta adda asalinta shine ya Allah ya Allah kenan Allahumma ya Allah subhanahu wa ta'ala salli ala Muhammad kayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato salati salati na annabi sallallahu alaihi wa sallama daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala menene shine ambatan shi wato akan abin da ya shafi wato fil mala'il a'la kamar yanda Abu al-Aliya yake fada salatin da Allah subhanahu wa ta'ala yake shine ya sana'uhu fil mala'il a'la ya ambaci bawa wato abin da ya shafi taron mala'iku wanda suke a sama kenan wannan shine salati na kuma abin da ya shafi mu yamu shine misali addu'a dan aka ce kamar salati shine wato ya mushi addu'a kamar yanda annabi Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim ay ud'u lahum kayi musu addu'a salatin mala'iku kuma shi menene shine su ma adda kamar yanda can hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa idza salla lam tazil malaikatu tad'u lahu aw tarwaya tu salli alaihi ai tad'u lahu tana mishi malaiku suna maka adda idan ka yi da sallah ka zauna inda kake baka yi ba hadisi suna allahumma ighfir lahu allahumma arhamu kenan shine allahumma salli ala muhammad ya allah subhanahu wa ta'ala kai dadin salati wato ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wa ala ali muhammad da kuma alayan annabi muhammad iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallam su wane ne iyalan annabi sallallahu alaihi wa sallama sune wanda wato abin da ya shafi sadaka take haramun akan su kenan alin shi dangin shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda idan ka dauka iyalan annabi kana iya raba su kashi iyalan shi na danganta da kuma iyalan shi wanda suke na musulmi na danganta wanda suke musulmi idan ka ce iyalan annabi Abu Lahab shine wani sha'iri yake cewa alin nabiyyi humu atiba'u millatihi min al-a'ajami was-sudani wal-arabi law lam yakun aluhu illa karabatahu sallal al-musalli al-taghi Abi Lahab wato yake cewa alin nabiyyi sune atiba'u millatihi wato mabiyan millashi mabiya hanyar shi mabiya addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam gabaki daya kenan duka wannan suna shiga kan alin annabi sallallahu alaihi wasallam amma a khususiya alin shi kuma suwaye sune kuma fani in shi musulmai mummune wanda sadaka haramun ne wato akan su shine yace kuma kama sallaita ala ibrahim kaf nan ta tashbihi je kenan kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi dadin salati game da iyallan wato annabi ibrahim wa ala ali ibrahim wato haka ga kama sallaita ala ibrahim da farko kamar yanda kai salati akan ibrahim wa ala ali ibrahim da zuwa ga ali ibrahim suma sai yace innaka hamidum majid wannan jumla ce wadda take ta'aliliya saboda lalle Allah subhanahu wa ta'ala kai wato abin da ya shafi hamid ne wato game da dukkan wasu aiki na ibadu ko kuma game da dukkan wasu waliyanka kai Allah subhanahu wa ta'ala abin yabo ne mahmud ne يحمد الله عز وجل يتمن له من صفات الكمال والجزاء والإفضاء sannan kuma majid yana daga cikin ita ma kamala ta uzuma ta sultani gabaki daya wato na Allah subhanahu wa ta'ala kenan ka yabi Allah subhanahu wa ta'ala haka yake ce Allahumma barik ala muhammad ya Allah nan kuma addu'a ce kai dadin albarka da alkhairu wato ga wato abin da ya shafi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka wa ala ali muhammad ga iyallan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace kama barakta ala ibrahim kama yanda kai albarka da alkhairi game da abin da ya shafi annabi ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid kina wannan shine wato abin da ya shafi tarjuma ta wato salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama kina hadisin abi huraira shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa allahumma ya allah mun ga allahumma mi take ne idan aka ce allahumma kenan ya allah shine yace inni a'udhu bika ina neman tsari game da min azabil qabr game da kai daga azaba ta kabari da mun sani azaba ta kabari gaskiya ce akwai ta ya ishe mu dalili aya alqurani allah subhanahu wataala ke fada game da abin da ya shafi wato mutanen fir'auna annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'at adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab idan wannan dalili ne akan cewa azabar kabari akwai ta haka mun huce da hadisi cikin wannan littafin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya tsaya akan wasu kabarbura guda biyu yake cewa innahu ma la yu'adzaban ana yi ba wannan kabarburan wato haliyan haliyan ana yi musu azaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada sababin da yasa ake musu azaba azabar kabari akwai ta gaskiya ce mun a lokacin da muka yi wannan in haqiya mun yi bayani wato game da abin da ya shafi wato azabar kabari yake cewa wa min azabin nari da abin da ya shafi azaba ta wato wuta inda mun sani wuta ita ma akwai ta wuta Allah subhanahu wa ta'ala akwai ta wuta kuma ba irin tamun bace ta wannan tamun ɗaya daga cikin kaso 70 ne na wutar lahira dai ka lullumka ta dan duniya so 70 tukunzar ta kai wato wutar lahira mun gani kwanakin da ya huce irin yanda hadisin da wutar take cin kanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama wuta ta kai kuka wajen Allah subhanahu wa ta'ala take cewa rabbi akala ba'dhi ba'dha sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mata izini da nafasaini lumashi guda biyu wato a cikin wato abin da ya shafi shekara idan irin zahinta ya kai tana cin junanta tana cin junanta kuma ba mutuwa ba zaka ka san wuta irin ta mu wuta ta yanzu cinye kanta take ta cinye kanta har ta mutu to ita ta jahannama cin junanta take kuma tana nan har tashin alkiyama kuma kullum hura da ai tana nan tana jira wanda Allah subhanahu wataala zai yi ma azaba Allah ki kare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa min fitnatil mahya wal mamat da kuma abin da ya shafi fitinar wato mahya wal mamat mahya malamai suka ce abin da ya shafi rayuwa da mutuwa ko kuma fitnatil mahya fitintunu na rayuwa wanda dukka a rayuwa ka zaka ga muda abin da ya shafi wato fitintunu da ibtilai Allah ya jarabce ka da wannan fitina Allah ya jarabce ka ga shubuhohi ga dukkan abubuwa na fitintunu da zasu same ka a wannan rayuwa wal mamat kuma da fitina da zata same ka a wannan lokaci shine lokacin da ka zo gargara lokacin da ranka zai huta ko kuma wal mamat fitinar da zaka samu wato bayan wato idan wato ka mutu wato idan baka yi ba aikin kirki idan malamai suna da fasara guda biyu akan wato mahya wal mamat amma al mamat ya zamanto lokacin da mutum yazo yana gargara lokacin da rai zata huta ko kuma al mamat ta zamanto fitina ce ta wato abin da ya shafi kabari muka ce menene fitinar kabari fitinatul qabr tambayoyi tambayoyi wancan dammatul qabr wanda kowa duk wanda aka sa shi kabari kabari ya matse shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da wani zai tsira daga abin da ya shafi matsin kabari da Sa'ad bin Mu'adh ya tsira duk wanda ya shiga kabari aka sa ka ya matse ka gurgurdan aikin ka sai ya ringa budewa wato a zo a maka tambayoyi kuma fitina kabari ita ce tambayoyin wannan da ake wanda tambayoyin nan kowa sai an mishi banda wanda Allah subhanahu wataala ya istisna'i kamar irin wanda mutumin da ya mutu da ran juma'a ko kuma ranar juma'a ko kuma abin da ya shafi shafi in za yi in yana karanta ne wannan addu'a ya kwarai dole addu'a wa min azabi jahannama fitnatul mahya wal mamat wa min fitnatul masiihi dajjal kenan nan da muke bayani kan fitnatul mahya wal mamat mahya abin da ya shafi rayuwa mamat wasu malamai suka ce lokacin wato da ranka zai huta lokacin da ka kawo gargara lokacin da ka kawo gargara a koda yaushe gurgurdan imanin ka gurgurdan yanda wato zaka samu sauki akan kuddare wannan kana mai imani kana ta'adda kullun kana addu'a wannan a cikin sallah kana kula da abubuwan haƙoƙin Allah sai a zo a hudda ranka wato zahin da zakka ci ba bai kai bai taka bai taka karaya karya ba wannan zahin akwai zahi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi yake cewa inna lil mauti la sakara kina akwai wani zai sai dai na wannan yayi wannan wani zaka ga in zai mutu aka ce sai an rike shi a daki kaga Allah ke yi wani kuma zaka gani kuna zamna da shi duk zahin da zai ji bai ji kuna zamna da mutum zaka gani an ce ma ya mutu ko kuma ana sallah baka ga ba yayi wani buje kawai ya fadi ko kuma wani abu makamancin haka to ala hasab da kowa irin wato yanayin shi yanayin imanin ka yanayin wato yanda mala'iku wato zasu hudda ranka idan sun zo kenan wannan addu'a tana daga cikin kuma kenan abinda mutum zai ringa wato yi saboda ya zamanto Allah subhanahu wataala ya kafafa mishi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitnatul masihid dajjal da kuma fitina ta wato almasihid dajjal dajjal kenan almasih malamai suka ce dan me ake cewa shi almasih saboda idan shi guda wato a shafe yake idan shi na dama a shahe nan akwai wani tafsiri da wasu suke wajen cewa a ido guda ne gare shi wai anan tsaka ido guda gare shi a tsaka a ido guda na dama a shahe yake babu shi kenan a na hagun ne yake da kuma a saman goshin shi an rubuta kafara kafun da ra'un da kafun da fa'un da ra'un wani kowa zai iya karanta wato wannan cewa da ka ganshi ka huri ne gashi nan duk wani mutum wanda yake mummuni sabamu ka iya karatu ko baka iya wata ka iya karantawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal kuma idan aka ce wani ad-dajjal ne wato ta caccan makareci ne shi yasa wannan cikin jarhu ta dai daga yau malaman hadisi sun ce fulanin dajjal wato ta caccan makareci kenan wanda ya kai matuƙa akan abin da ya shahi ƙarya saboda shi zai zo yayi iddiyan rububiyya ya zo ya ce Allah ya bashi sulta wasu abubuwa ya zo ya ce ƙasa ta yi ruwa sama ta yi ruwa ta yi ƙasa ta hudu tsirrai ta hudu ya zo zai kewaye duniya duka a cikin kwana nawa kwana 40 ko Makka da Madina ne kaɗai da zai shiga ba saboda su akwai mala'iku da suke gani zai zo mutum ya kashe mutum ya ce ya tashi ya tashi duka da ikon Allah subhanahu wataala mutum da ragowar imanin shi ka je tsogoni kuma ka tafi to Allah subhanahu wataala ya kare Allah kare idan shi yasa an kaji an ce dajjal ya huto duk da ne mun san ba mun kai wa lokacin dajjal insha Allah in dajjal ya huto ai kuma ai abubuwan sai a hankali duniya ta kai sai a hankali Allah kare wanda baka mutu wanda ya mutu ma an ce zai ta doga to kai Allah ne ya kare Allah ne ya kiyaye Allah ne ya kiyaye Makka da Madina ba zai shiga ba in kuma mun muta a Madina to alhamdulillah sai annabi sallallahu alaihi wasallama kenan a wannan lafazi yake cewa idza ta shahada ahadukum idan ɗayan ku wato ya yi tahiyya ya ida daga tahiyya kenan ya karanta wannan fal yasta'iz billahi min arba'in ya nemi tsari da Allah subhanahu wataala game da wannan abubuwa guda hudu su ne kenan allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal guje wannan hadisin kenan maksudin da malam ya kawo shi anan shine karin wannan addu'a da ake yi a cikin wato tahiyya idan bancin kai tahiyya zakai salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka biyo da wato wannan addu'a haka kuma a cikin hadisin zan mu gani tabbatarwa game da abin da ya shahi lalle hakika akwai abin da ya shahi wato azaba ta kabari haka akwai azaba ta jahannama haka akwai fitintunu irin fitinan rayuwa da zattarin ga zoma mutum fitinan mutuwa haka abin da ya shahi dajjal wato Allah subhanahu wataala ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar akwai shi zai hutu ya zo ya fitirin tsawon irin girman fitinan shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu kowane annabin da zai zo face sai ya tsoratar da al'umma shi game da fitinan dajjal fitinan dajjal da akwai hadisi dogo cikin sahih al-bukhari dogo mai tsaho akan abin da ya shari fitintunan shi na dajjal ga baki daya akwai sauran lokaci koko nawa ne ake tada da 40 hadisi na da 30 na tada da 40 wato wannan hadisin ya shi insha Allah hadisi na gaba malam yake cewa ana abdullahi bin amr bin al-as عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فتولنا حديثي دقى عبد الله إن أمر الآن أز دقى أبو بكر الصديق رضي الله تتبتع قريش إيكي تيوى أبو بكر يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء واتو يا رسول الله كسنة دني واتو وتعدى أدعو به في صلاتي ودرزان من قيم أدعى دهتا واتو أتكين صلاتا duba magani irin yanda Abu Bakar Siddiq yazo yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi wata adda wato wanda zai ringa yi wato a cikin sallar shi imana zai ringa yi a cikin sallar shi a cikin tashahhud sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi to ka fada Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera yace ka ce ya ubangiji lalle ni zalamtu nafsi zulman kaseera na zalunci kaina zalunci wanda yake mai yawa wanda kowa ya zalunci kanshi kowa dan adam dukkan dan adam wato ya zalunci kanshi kana yin laifi da ɗaya idan Allah subhanahu wataala bai gafarta maka wato ba wanda zai wato iya gafarta maka sai yace wala yaghfiru dhunuba illa anta kuma babu mai gafarta zanubai sai kai ya ubangiji faghfirli maghfiratan min indika ka gafarta min ina neman gafara wato daga wajenka ya Allah warhamni ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim saboda kai ya ubangiji kai ne mai gafara kai ne wato mai abin da ya shahi wato jin kai nan Abu Bakar Siddiq Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da shi wato ya ringa yin wannan addu'a saboda dukkan dan adam mai kuskure Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mu wato masu yin zunubi ne fiyayyin mu sune wanda suke tuba su koma ga Allah subhanahu wataala kuma kab babu yanda zakai ce kai a rayuwarka bakka wato laifi kace aikin ka ne zai kai ka aljanna bai yiwa wannan hatta da Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi me yace a cikin hadisi saddiju wa qaribu annabi yake cewa ku san da cewa babu wanda zai shiga aljanna da aikin shi sahabbai suka ce hatta anta ya rasulullah haka yace hatta ana illa an yatagammadni Allahu bi rahmatin min aw kama qala sai Allah subhanahu wataala ya ji kanshi wato da abin da ya shahi rahama ya lullube shi da rahama shi idan tunda ka san da wannan gidan dole wajibi ka koma ga Allah subhanahu wataala saboda Allah subhanahu wataala shine mai gafarta zunubi yace faghfir li maghfiratan min indika ko kuma innahu la yaghfiru dhunuba illa anta idan babu mai gafarta zunubai sai Allah subhanahu wataala Allah yana cewa cikin hadisi al-Qudsi ibn Adam law balagat dhunubaka anan as-sama'i thumma astaghfarta li ghafartu laka ala ma kana minka wala uba ce zai gafarta maka dukkan zunubanka wato sannan kuma ko aka bai kawo ba dika Allah yake cewa yana yastahi min al-abd wato ya daga hannun shi yace ya rab Allah bai karba mishi ba kenan kuma a wani hadisi Allah subhanahu wataala yana yin farin ciki game da mutumin da yake da laifi wato idan yazo ya daga hannu yana neman wato ya gafarta mishi ce bawana yayi laifi eh tana cewa ni yana da ubangiji mai gafarta zunubai ya nemi gafara yaje na gafarta mishi kenan wannan duka yana daga cikin addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abu Bakar wato da yinta a cikin sallah anan cikin sujada a cikin wato tashahhud in kana so ma ka kara kuma a cikin sujada kama wato ka zamanto wato kana yinta sannan kuma wannan addu'a zan mu gani jami'a ce ta gama dukkan abin da ya shahi wato gafar neman gafarar zunubai na farko ka zo da ladabi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseera ka zo da ladabi ka zo kamar da wato ikrarin lalle kai mai laifi ne mai zalunta kanka ne kuma sannan ka tabbatar ma da Allah wala yaghfiru dhunuba illa anta babu mai gafarta zunubai sai kai ya Allah subhanahu wataala faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim hadisi na karshe da zan mu dauka a cikin wato wannan babu shine wato hadisi daga Aisha radha Allah ta tabbata a gare ta take cewa ma sallan nabi sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an unzilat alaihi idha jaa nasrullahi wal fatah illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wa fi lafzin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wato wannan wato hadisin da malamin ya kawo mana Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba bai bar ba wata sallah da yake yi bayan da tun lokacin da aka sauko mishi suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fata wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba fati siya wato karanta a cikin wannan a cikin sallai wannan addu'a subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli saboda mi saboda wato alama ce ta cewa mene karshen annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ajalin shi yazo saboda duka musulunci ya tayi da missionary ne risala ce aka turo shi yayin irsalin ta to an yi da risalin kenan mi ya rage ya tattara wato ya koma ga ubangiji kenan shine wannan kamar yanda wato lokacin da Umar ne ko bin Khattab cikin sahaba yake shigo da Abdullahi dan Abbas in ban manta ba cikin kisa cikin majalisi sai sahabbai suke cewa dan me yake shigowa da shi cikin jama'a manya latijawa alhali kaza da kaza su ma suna da iya kwatankwacin shi kaza da kaza da kaza sai Umar ya tambaya game da wannan sura yace wa san menene wannan sura wato menene take nuni ko kuma me take nuni wannan sura idza jaa rasulullahi wal fat duka latijawan suke ta buga ge sai shi Abdullahi dan Abbas wato ya bada wato hakikanin abin da take ni kenan dai wannan tana nuni game da abin da ya shafi wato karshen annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi yake subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli sannan wannan yana tawilin aya ce fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana ghafara innahu kana tawwaba kenan fasabbih bihamdi rabbika shine subhanaka allahumma subhanaka allahumma wa bihamdika subhanaka allahumma wa bihamdika jan fasabbih kenan subhanaka allahumma bihamdi rabbika wa bihamdika innahu kana tawwaba shine allahumma ghfirli kuma wannan annabi yana yin ta a cikin ruku'i da cikin sujada wanda idan mun duba bangaren malikiya wato bai dacewa ya zamanto an yi addu'a a cikin ruku'i da cikin sujada wanda hadisin yana nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala inni nuhitu an aqra alqur'ana fi ruku'i aw sujudi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam cewa an yi hane shi game da karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko kuma cikin sujada to nan kuma annabi ya kawo abin da ya shafi wato wannan ayi ko kuma game da abin da ya shafi addu'a a cikin ruku'i malaman malikiya suka gani makruhi ce to nan kuma annabi ya ce allahumma ghfirli kinan addu'a ya sani shi yasa imamu al-bukhari cikin sahih al-bukhari da yazo yayi babu du'a fi ruku sai kawo wannan hadisin game da wato akwai halaccin wato kana iya kai addu'a wato abin da ya shafi in wannan addu'a ce wato a cikin ruku'i a wannan lokaci yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli a gurguje kenan dai wannan hadisin da fatan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zakatanmu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk